what the U.S. government have agreed to do is to sell us weapons, and that is what we never had before.
Kakakin headquarter rundunar tsaron Nigeria kenan, Brigadier General John Agim ke bayyana mana cewa yanzu da gwamnatin Amurka ta aminta za ta saida wa Nigeria makamai da cigaban da a baya ba samu ba, sai gashi kungiyar Amnesty International sai kakalakakalan neman laifin sojoji take yi don tabbatar da ba a saida mana da makaman ba. Bari in baka misali dan kadan. A shekarun 2013 zuwa 2014, Amnesty International ta ayyana cewa mu sojojin Najeriya muna take haƙƙin bil'adama, al'amarin da yasa Amurka ta soke tare da haramta saida mana da makamai. Kazalika cikin wannan shekara da Amurka ta yadda za ta saida mana da makamai, Amnesty International ta fito da rahotanni iri-iri kusan kowane wata inda take batanci ga sojojin Najeriya. Abinda kawai Amnesty ke so shine ta ga mun tabbata cikin tashin hankali da rikice-rikice, ba sa neman jin ta bakin mu. Wani lokaci ma headquarter tsaron Najeriya daga bakinka muke jin irin waɗannan shiririta na Amnesty International. Shin ka ma san nawa ne komandojin mu waɗanda ɗan asalin shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne?
Do you know how many of our commanders are from the northeast?
Kalaman kakakin headquarter tsaron Najeriya kenan. Malam Isa Sanusi shine kakakin kungiyar na Amnesty International.
Mu ba mu taba cewa kar a saidawa Najeriya makamai ba, to menene zamu ribata da shi idan ba a saida musu makamai ba? Ya kamata mutane su sani akan cewa fa wannan kungiya ta kare haƙƙin bil'adama kungiya ce da take aiki a kasashe 159.
Sai amma abinda shi General Azim ke cewa shine duk lokacin da kuka samu wani abu da sojan Najeriya suke yi na wanda ba daidai ba, ku taba zuwa kun yi magana da su akan cewa ga abinda suka yi ba. Shi da kansa ya ga min cewa rundunar tsaron Najeriya wani lokacin ma maganganun da ake cewa sun yi din daga bakin mu suke ji la. Me yasa ba ku tuntuɓar su kafin ku sake labarin ga 'yan jaridu?
Duk rahoton da za mu yi kafin mu fitar da shi ko mu kai ga jama'a sai mun rubuta musu wasiƙa, amma ba su taɓa amsa wasiƙar mu ba. Idan ma ana cikin rikici a ƙasa, babu wanda yake shan wahala irin talaka wanda ba shi da kariya. Saboda haka ko kana da kaki a jikinka ko mai ɗaukan makami ne don wata manufa, to ya kamata dukanku ku fahimta akan cewar shi talaka farar hula wanda baya cikin wannan yakin ya kamata a kare rayuwarsa. Kada a ci zarafinsa, kada a take masa haƙƙi. Su abin da ba sa so kenan. Mu kuma abin da muke cewa shi ne ba zai yiwu ba a halin da ake ciki a ce talaka a Najeriya za a yi masa abu a manta da abin ba tare da wani ya bi masa haƙƙinsa ba. Muka ce dole ne ba yaƙi ake ba ko me ake yi, dole ne a kare haƙƙin ɗan adam, domin yaƙin da su sojojin suke yi ai suna yi ne saboda mutane su zauna lafiya.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.